Rahotanni daga karkarar Filinge na cewa tun a yammacin Asabar ne ‘yan bindiga a kan Babura suka kai farmaki kan jami’an tsaron bataliyar Garsi da ke aikin sintiri a kewayen ƙauyen Abare na ƙaramar hukumar Sanam. ‘Yan bindigar sun yi amfani da ranar cin kasuwar ƙauyen na Abare domin sajewa da jama’a, lamarin da ya ba su damar yin nasara a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar jandarmomi biyar tare da lalata mota guda kafin su tsere da bindigogi biyar. Editan jaridar L'Actualité Salifa Hashimu da ke shugabancin kungiyar samar da ingancin rayuwa ya nuna damuwa akan yadda al'amuran tsaro ke ƙara rincabewa a yankin Tilaberi.
Wannan hari ya samu ne kwana uku bayan sun yi wani dogon hari can jihar ta Abalak, wato ranar Talata 8 kenan ga watan Oktoba, inda hallo kuma na aka samu rasuwar jandarmu guda. Duk da yake gwamnati yana kokari domin a ga an magane matsalar ba, wato ya ci gaba da ƙara kulawa da sozawa, jihar Tilaberi wanga gami gaskiya sai dai godiya.
Masani a sha'anin tsaro malami a jami'ar Yamai Profesa Isufu Yahaya na mai kwatanta wannan al'amari da ƙarancin matakan tsaro a ƙasashe makwabta.
Ƙasar Mali babu tsaro ga iyaka, babu tsaro ciki. Ƙasar Burkina Faso babu tsaro ciki, babu tsaro ga iyaka. To shi ne yasa 'yan ta'addan nan suna iya zawa a kowane lokaci su mamaye sojojinmu, tunda suna da wurin komawa. In suka yi shammata wannan abin da suke komawa, babu wani obstacle, babu wani cikas, kawai komawa ne suke, kamar mutum ya koma gidan shi.
Kwar yake rahotanni na cewa an karkashe 'yan bindiga masu tarin yawa a yayin wannan gumurzu. Wata majiya na cewa maharan sun juya zuwa inda suka fito, abinda ke nunin buƙatar kyautata mu'amala a tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari don kawar da dukkan wani tunanin haɗa kai da 'yan ta'adda.
Wanda bai zamna wuri bai san ba abinda ake yi wurin. Kenan akwai waɗanda suke zama kamar idanunsu, kamar kunnuwansu, waɗanda suke diba musu, su faɗa musu wanga ransaiman wanda yake gyara su, tunda harakar yaƙi kasan harakar shammata ne. Daga nan ƙasanmu dai ya kamata a yi wada soji zai zama kusa da ɗan ƙasa, kuma ɗan ƙasa ya san soji umfanin shi ne yake, umfanin ƙasa ne rayuwar shi, don ya sa ta bisa kare ƙasa kuma kare dukiya da lahiya. Talakawa kenan, talaka bai kamata ba ya gani ya rihe bakin shi bai daga magana ba har a shambaci sojoji.
Kawo yanzu ba wata sanarwa a hukunce dangane da wannan hari na ƙauyen Abare, haka kuma dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin tsaro ya tutura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.